أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 18 ga watan Rabiul Awwal Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atil Azhariyya na babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 14 a cikin wannan littafi kafin dai mu fara karatu muna sake miƙa ta'aziyya ta rasuwar daya daga cikin iyaye na wannan unguwa Alhaji Abdullahi Merodi Allah madaukakin sarki ya kyautata makwancinsa Allah ya gafarta masa zunubansa Allah ya daukaka darajarsa Allah ya bashi jannatul firdausil a'la Allah madaukakin sarki alkhairan da ya shuka Allah madaukakin sarki ya sanya masa su a mizanin kyawawan ayyukansa abinda ya bari kuma Allah madaukakin sarki ya jagoranci rayuwarsu Allah ya tallafa musu Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarsu yan uwa da iyaye duk da ainihin wato wannan rashi ya shafa muna ainihin wato sake miƙa ta'aziyya gare su Allah madaukakin sarki ya ƙara ba su hakuri da sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu a dan wannan tsuku namu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zunubansu Allah madaukakin sarki ya girmama ladansu marasa lafiya akwai Alhaji Ado shi ma ɗaya daga cikin iyaye da irin su Alhaji Garba Kabo da Malam Muhammadu mai almajirai ga sunan dai duk ana da majinyata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tashi kafaɗin su ya ba su lafiya Allah ya sa wannan larura ta su ta zama ainihin kafara a gare su Allah ya ba su lafiya ya ba su tsawon rai da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki duk yan uwa musulmi da suke ainihin ba su da lafiya na gida da na asibiti mata da maza Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya ya kuma ba mu ikon yin da'a da wannan lafiyar a darasin da ya gabata muna cikin ainihin wato abubuwan da suke warware alwala wanda mun yi karatu akan cewa dariya bata warware alwala sai dai tana bata sallah sannan mun yi karatu akan hukuncin mace ta shafi gabanta wanda shi ma akwai ainihin maganganun malamai da dama a ƙarƙashin wannan amma duk gaba ɗaya sai zamanto tunda mun tattauna game da matsalar idan mutum ya shafi gabansa namiji to sai zama tattaunawar da aka yi a can irin tattaunawar da kuma muka yi ne a nan sai zama hukuncin iri ɗaya ne sannan sai matsalar mutum ya shafi duburarsa ko marinansa shi ma nan suka ce alwala ba ta warwarewa domin babu wani nassi da ya nuna cewa idan mutun ya shafi duburarsa alwala ta kare ko idan mutun ya shafi marinansa alwalarsa ta kare ko kuma idan mutun gabansa ya miki alwalarsa ta kare in dai ba mazi ya fitar ba. To bayan wannan kuma sai malam ya sake kawo wata mas'ala ta da Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo cewa waɗannan abubuwan suna warware alwala, daga cikin su akwai alqarqaratu shadida, ma'ana kukan ciki mai tsanani, wanda shi ma babu wani nasi da ya tabbatar da haka, domin akwai hadisi ma da ya nuna cewa koda mutum ya samu rikicewar ciki da rudewarsa, to matukar ba yaqini ya samu cewa ya fitar da wani abu ba, to ba zai fita daga cikin sallah ba alwalarsa tana nan. To bayan nan kuma sai kuma hukuncin mutumin da yana jin bayan gari ko yana jin fitsari kuma ya shiga cikin sallah. To ƙarshe dai maganganun da malamai suka yi shine sun kasa hukuncin gida uku. Sun ce idan mutum ya matsu da yawa yana jin bawali ko yana jin bayan gari, ya matse shi yana sallah. To idan wannan matsewar har ta kai baya iya cika farillan sallah, to sallar sa bace ba, kuma sai ya sake wannan sallar abadan. Idan kuma wannan karin na bawali ko bayan gari da yake da ya matse shi yana iya cika farillai amma sunnoni ne baya iya samun cikawa, to suka ce sallarsa ta yi amma an so in akwai lokaci ya sake ta. Amma idan wannan kari din na bawali ko bayan gari da ya matse shi bai hana shi cika farillan sallah ba, bai hana shi cika sunnonin sallah ba, kawai mustahabban sallah ne baya cikawa, suka ce wannan sallarsa ta yi babu matsala. Sannan sai muka shiga gaba ta gaba, maganar gushewar hankali ta hanyar ainihin wato suma ko hauka ko maye, to shi ma da kuma hukuncin bacci a cikin wato hukuncin warwarewar alwala ga mai bacci. To shi ma kaga wancan abin da yasa aka ce idan mutum ainihin wato ya samu kansa cikin yanayi na gushewar hankali, to kaga babu wani abu da zai iya tabbatarwa na yaqinin alwalarsa tana nan ko bata nan. Sannan akwai ainihin wato hadithin da muka karanta, hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, hadisin Ummul Mu'minin Aisha wanda ta bamu labarin rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta karshe. Sannan an ruwaito ijma'i na malamai akan warwarewar alwala ta hanyar hauka da suma da kuma ainihin wato maye, kamar yadda mai Manarus Sabil fi sharhi dalil ya kawo. Amma game da mas'alar warwarewar alwala ta hanyar bacci, shi ma mun yi ta tattauna, mun kawo abubuwan da malamai suka ce game da alwala ta warware in an yi bacci ko bata warware ba. Wasu suka ce ta warware mutlaqan, wasu suka ce bata warware ba mutlaqan, wasu kuma suka shiga mazhabar tafsili, ma'ana rarrabewa da fayyacewa tsakanin warwarewa ko rashin warwarewa. Ƙarshe sai dai muka tafi akan cewa idan baccin bai yi nauyi ba, ta yanda mai baccin yana jin wanda yake wucewa da wanda yake dawowa, alwalarsa tana nan. In kuma baccin ya yi nauyi ta yanda mai yin baccin baya iya fahimtar an wuce an dawo da motsi da sauran abubuwa da ake kusa da shi, to wannan bacci ya yi nauyi, sai a sake alwala. Ina fata an fahimta. Sannan sai muka shiga gaba ta ƙarshe ta haramcin yin sallah dawafi da makamantansu ga wanda yake bai da alwala. To shi ma mun ɗauki mas'alar wanda bai da alwala ba zai yi sallah ba, wannan saboda hadithin la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, wannan hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya fitar da shi. Sannan mai dawafi shi ma an samu ainihin wato hadithin da yake cewa dawafi a ɗakin Ka'aba shi ma sallah ne, bambancin su da sallah shi Allah ta'ala ya halatta yin magana a cikin sa. Sai dai akwai sabanin malamai wajen ingancin wannan hadithi, amma dai suka ce ya inganta hadithi ne mauqufi, wato wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi, hadisi ne wanda yake ya tabbata mauqufi, wanda suka ce ya fi inganci a matsayinsa na mauqufi amma bai inganta ba a matsayinsa na hadisi marfu'i. da haka kenan sai zama to shekul islam yake cewa abin da ya bayyana a gare shi shine wato yin alwala tsarkin kari kenan ba sharadi bane a dawafi ba kuma wajibi bane sai an yi alwala a dawafi sai dai mustahabbi ne a yi alwala din an so mutum ya yi alwala in zai yi dawafi domin dalilai na shari'a sun nuna rashin wajibcin yin alwala a dawafi din domin babu wani nassi da ya nuna wajibcin yin alwala a cikin dawafi a cikin shari'ar musulunci wannan shine abin da Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa wanda kuma shine anan muka tsaya game da mai wato wanda ba shi da alwala ba zai salla ba sannan ba zai yi dawafi ba sai mas'alar sujudu tilawa shin wanda yake ba shi da alwala idan yana karatun alqur'ani yazo wuraren sujada ta tilawa zai lalle sai yana da alwala zai yi sujudu tilawa ko kuma zai iya yin sujudu tilawa ko ba shi da alwala to shi ma a cikin malamai ma abota ilimi akwai waɗanda suke ganin cewa ita ma wannan sujudu tilawa din sallah ce da haka malaman da suke ganin haka sai suka shartanta irin abin da aka shartantawa wanda zai yi ainihin wato sallah ma'ana aka shartanta yin alwala kuma aka shartanta fuskantar alqibla domin su sun dauki sujudu tilawa sallah to idan ya tabbata sujudu tilawa sallah ce su a wajen waɗannan malaman sai zaman to sharadi ne sai da alwala za a yi ta kuma sai an fuskanci alqibla sannan sai an yi kabbara lokacin da za a tafi sujada sai an yi kabbara lokacin da za a dauko kuma lokacin da za a dago sannan sai an yi sallama su a wajen waɗannan malaman sujudu tilawa sai an yi alwala sai an fuskanci alqibla sai an yi kabbara ta tafiya kabbara ta dagowa sai an yi sallama wannan kuma shine kaulin jumhur jumhurun malamai wannan shine abin da suka tafi akai daga cikin su akwai kuma wanda yake ganin annahu ibada ita sujudu tilawa dinnan ibada ce walakin laysa kasala sai dai ibada ce amma ba kamar sallah ba da haka akan wannan sai suka gina rashin shartanta yin alwala da rashin shartanta fuskantar alqibla da rashin shartanta yin sallama kamar yanda ya gabata su kuma sai suke ganin sujudu tilawa ibada ce mai zaman kanta da ba sharadi bane sai an yi alwala ba sharadi bane sai an fuskanci alqibla da sauransu wannan kuma shine ra'ayin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar kuma shine ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba wa hadha alqawlu arjahu kuma wannan kaulin shi ya furin jaye li adami wujubi dalilin wujudi dalilin shar'i saboda rashin samuwar wani dalili na shari'a ya dullu ala ishtirati dahara da yake nuna sharadi ne mai sujudu tilawa sai yayi alwala sai ya fuskanci alqibla walakin mata tayassar istiqbal alqibla hina sujudi sai dai duk lokacin da ya sawwaka yaga zai iya fuskantar alqibla din lokacin da zai sujada tilawa din wa an yakuna ala taharatin kuma yaga zai iya zamantowa da alwala fa huwa aula wannan shi yafi in zaka yi sujudu tilawa ana so an fi so ka zama kana da alwala kuma ka fuskanci alqibla amma ba wajibi bane kenan in kana kallon yamma zaka iya sujudu tilawa in kana kallon kudu ka zo sujudu tilawa zaka iya yin sujudu tilawa kana da alwala zaka iya sujudu tilawa baka da alwala ma zaka iya sujudu tilawa wannan shine abinda malamai suka faɗa kamar yanda Ibn Qudama ya faɗa a cikin Muguni da kuma ainihin wato sharhil manhaj wato li Sheikh Zakariya al-Ansari da kuma al-Muhazzab li Shirazi wannan duk sun kawo wayannan maganganun wato cewa suka yi wannan tafsilin cewa wato ita sujudu tilawa ba wajibi bane sai an yi alwala sai an fuskanci alqibla da sauransu an bayyanta to sai sujudu sahwi ita wannan kaga babu jayayya tsakanin malamai cewa sai da alwala domin ita da ba a cikin sallah take shi yasa nan babu wani sabani da malamai suka samu game da sujudu sahwi ita kam sai da alwala za a yi ta domin ita sallah ce tana cikin sallah sai mas'alar shafar alqur'ani wanda suka ce an hana taba alqur'ani ga wanda bai da alwala wannan shine ra'ayin jumhur mafi yawan malamai akan haka suke saboda fadin Allah ta'ala la yamassu illa al-mutahharun kamar yadda muka sha fada da kuma hadisin Amr bin Hazm da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aikata zuwa Yaman a cikin takaddar akwai wannan la yamassul qur'ana illa zahirun. To waɗannan dalilan gaba daya an samu wasu dalilai da suka ci karo da su. Na farko dai ita ayar baya ma kafa hujja da ayar ba zai zamanto ya cika ba, saboda tawilin damirin la yamassu hudin nan, wannan hudin kamar yadda mun sha karanta ina jin mun yi wannan karatun a umdatul ahkam, mun sha mun maimaita shi da yin munasaba ta tashi, ina jin halul masail ma mun karanta cewa wannan ayar ba ta nuna cewa ba za ka taba alqur'ani ba sai kana da alwala. Me yasa suka ce saboda wannan hudin lamirin da aka ambata yana magana ne akan alqur'ani, a yana magana akan lauhil mahfuz, fassara wannan lamirin cewa yana komawa zuwa alqur'ani, to ya saba wa mafi yawan malaman tafsiri. Mafi yawan malaman tafsiri sun yadda cewa wannan lamirin nahu yana komawa kan kitabun maknun ba wai kan qur'anun karim ba, wanda mun sha maimaita wannan ka'idar ta malamai cewa idan aka kawo sunaye guda biyu aka yi amfani da lamiri guda daya, to lamirin yana komawa kan suna na kusa ba na nesa ba. Kamar yadda muka sha faɗa, kaga Allah ta'ala ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Allah ta'ala ya ce wato innahu laqur'anun karim, kaga an yi magana alqur'ani, fi kitabin maknun an yi magana kitabin maknun shine lauhil mahfuz, sai Allah ta'ala ya ce la yamassuhu ba mai taba shi, shi alqur'ani ko shi lauhil mahfuz. To kaga sai in ka koma wancan kaida sai suka ce lamiri yana koma kan sunan da ke kusa da shi, dan haka sai ya zamanto hu din nan tana koma kan kitabin maknun domin shine kusa da lamirin, sama da a dauke shi a fassara shi a kai shi zuwa ainihin suna na can baya wanda shine alqur'anun karim. Dan haka suka ce dai wannan lamirin mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa lamirin yana koma kan lauhil mahfuz, wato kitabin maknun, wanda shi yana sama ne kuma tsararren littafi ne. Al-mutahharuna ma suka ce mala'iku ne ba mutane ba, mu al-mutahhiruna ne, su mutane al-mutahhiruna ne, su ko mala'iku mutahharuna ne. Da aka la yamassuhu ba mai taba lauhil mahfuz illa al-mutahharuna, sai waɗanda aka tsarkake su sune mala'iku. Da aka wannan ayar ba ta magana akan taba alqur'ani, tana magana akan taba lauhil mahfuz. Suka ce abinda zai ƙara ƙarfafar wannan aya shine aya da ta zo cikin suratu ainihin Abasa, fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. In ka koma cikin muwatta Imam Malik ma haka ya kawo, ya ce wannan ayar la yamassu illa al-mutahharun tana daidai da wannan aya ta cikin ainihin wato Abasa wata wannan. An bayyana da haka kenan ita ayar kafa hujja da ita ma akwai tantama. Da haka malaman da suke ganin ba za a taba alqur'ani ba sai da alwala, me ya hujja su kawo wannan ayar? To wannan ayar ba ta zama hujja karara akan rashin taba alqur'ani sai da alwala. Sai hadisin su na biyu, hadisin Amr bin Hazm, shi kuma hadisi ne wanda fi rijali isnadihi khilafun shadid, akwai sabani mai tsanani game da mazajin, wato mazajin da suka zo a cikin isnadin. An bayyanta da haka shi ma hadisin akwai sabani tsakanin shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba, wanda shi ma waɗanda ma suka ce ya inganta sai suka koma suka ce to me ake nufi da wa Allah ya massal Qur'an illa tahirun. Shi in an koma hadisin kada wato la ya massul Qur'an ko la ya massal Qur'an illa tahirun, ba wanda zai taba alqur'ani illa tahirun, to waye tahir? Tahir mai alwala ake nufi, ko tahir mai tsarki daga janaba ko babban kari, ko kuma tahir musulmi ake nufi mumini? Domin duk tahir din za ta iya daukan su. Tahir ana nufin wanda ba shi da najasa, tahir ana nufin mai alwala, tahir ana nufin mai wanka, tahir ana nufin mumini. Ina fata an fahimta. Amma shi Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya musu rahama sun tafi akan cewa la yamna'ul wato muhdithu min massil Qur'an wa tilawati li annahu tahir. La yamna'ul muhdith, babu abin da zai hana wanda bai da alwala ya taba alqur'ani. Wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad, suna ganin ba rashin alwala ba zai sa a ki daukan alqur'ani ba.
ko kuma karanta shi domin suka ce wato mutum mai tsarki ne saboda ka'idar al-mu'min innal mu'mina la yanjusu. In dai mutum mu'mini ne to ba sai yana da alwala ba zai dauki Qur'ani ya karanta. Wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa da ra'ayin Imam Ahmad. Da haka kenan la yamassal Qur'ana illa tahirun su a wajensu la yamassal Qur'an illa mu'minun. Ba mai taba al-Qur'ani sai mu'mini domin su tahir a wannan sun dauke shi mai mu'mini. Da haka matukar mutum mu'mini ne zai iya daukan al-Qur'ani ko da ba shi da alwala. Sun kafa hujja da al-mu'minu la yanjusu. Sannan sun kafa hujja da hadithin wa haidhatuha laysat fi yadiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana cikin jinin haila yace ta shiga masallaci ta dauko masa tabarma sai ta ce jinin haila take yace ai hailaki ba hannunki take ba. Wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi da Abbas tare da wasu jama'a cikin magabata, kuma wannan shine mashhurin mazhabin Imam Shafi'i da Imam Ahmad. Kaga kenan Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa da kuma Abdullahi dan Abbas wannan duk mazhabin su ne cewa ba sharadi bane sai kana da alwala zaka dauki alqur'ani ka karanta. An fahimta? Suka ce daga cikin dalilan su akwai fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa nana Aisha if'ali ma yaf'alul hajj gaira Allah ta tufi bilbaiti hatta ta duhuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ummul mu'minina Aisha yace ki aikata dukkan abinda alhazai suke yi sai dai kada ki dawafi a dakin Ka'aba har sai kin yi tsarki. Ma anna akthara ma yaf'alul hajj huwa adh-dhikr wa tilawatul qur'an. Kaga kenan har karatun alqur'ani ba hana ta ba. Abinda kawai aka ce domin galibin zikiri da abinda alhazai suke yi akwai karatu akwai zikiri. Zikiri ko babu babban zikiri sama da karatun alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam dawafi kawai ya hana ta. Suka ce da Annabi sai ya ce karki dawafi kuma karki taba alqur'ani. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بي توغاتيا با وانما استثنى الدواب كوي دوافي يا توغاتي daga cikin hadisan da suka kafa hujja da shi akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Aisha alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fa dhalika nuqsanu diniha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba kya ganin idan mace tana jinin haila ba ta yin sallah ba kuma ta yin azumi wannan ai ta waya ne a cikin addinin ta. Kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa shahidu annahu lam yadhkur mimma tatrukuhu al-ha'id siwa as-salati was-sawm annahu lam yadhkur mimma tatrukuhu al-ha'id siwa as-salati was-sawm. Kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci wani abu da mai haila za ta bari ba face sallah da azumi. Da sai ya ce baki gama ce in tana jinin haila bata sallah bata azumi kuma bata daukan alqur'ani ba annabi bai fada ba. Wannan din yana daga cikin hujjojin Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal cewa wancan hadithin tsarkin da ake nufi mu'mini ake nufi ba wai rashin alwala ba. Da haka su a wajen su ba sharadi bane in zaka dauki alqur'ani ko ka karanta alqur'ani sai kai alwala. An fahimci wannan? Suka ce dan haka in ka kalla warajihu mazhabu abi hanifa radiyallahu anhu annahu la yushtaratu tahara ala almuslim fi masl mushab. Dan haka a wannan maganganun na malamai zancen da yafi rinjaye shine mazhabin Imam Abu Hanifa wanda a wannan mazhabar kaga akwai Shafi'i akwai Imam Ahmad cewa ba sharadi bane musulmi in zai dauki alqur'ani ko zai taba alqur'ani sai yayi alwala. Li annahu hatta law سلمت الأدلة المتقدمة على وجوب الطهارة فإنها من المشتركات اللفظية دومين كودا وإن تندلي لنا لا يمسه إلا المطهرون لا يمس القرآن إلا طاهرون كودا أتي دليلا أتي أنسلما ودليلا أكن واجب تنين الولا توصنا دقتكين المشتركات اللفظية لأن أتكين مشتركات اللفظية دومين الطاهر أنا فسر المؤمن دشي الطاهر انا فسر مي كاري بابا دشي الطاهر انا فسر مي كاري قرامن كاري sannan ana fassara at-tahir ga wanda babu najasa a jikinsa sannan ana fassara at-tahir da mu'mini. Da kaga ta zama ya zama shi lafazin mushtarakatul lafaziyya. Da kaga mushtarakatul lafaziyya ba za ka dauka kace ayo lafazi kaza ake nufi sai da dalilin da zaka rinjayar cewa dalili kaza ake nufi. ina fata kuna fahimtar karatun. Na'am, da haka mushtarakatul lafadhiyya ne, tunda dahir din nan zai iya zama mumini ake nufi, zai iya zama mai karamin kari ake nufi, zai iya zama mai babban kari ake nufi, zai iya zama wanda babu najisa a jikinsa ake nufi. Da haka sai ya fi zai fi kyau, ko kuma sai malamai suka ce za a fi rinjayar da cewa a zahir din nan ana nufin mumini, saboda fadin Allah ta'ala innamal mushrikuna najas, tunda mushrikai najasa ne to muminai fa, ka gani, innamal mushrikuna najasun, to innamal mu'minuna fa zahir, ko ka gani, sai zama al mu'min zahir, al mushrik shi kuma najis. Wannan shine kaulin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, tare da wasu cikin magabata, kuma wannan shine abinda Ibnul Munzir ya zaba ainin wallahu ta'ala a'lam. Amma game da karanta Al-Qur'ani ba tare da mushafi ba, wannan ana magana game da karanta Al-Qur'ani da shi takardun Al-Qur'anin, shine aka yi wannan tattaunawar, za a dauki Qur'ani ba alwala ko ba za a dauka ba, mustahabi ne, yana daga cikin adab kai alwala ka dauki Qur'ani, amma ba wajibi bane, ko ba alwala zaka iya daukan Al-Qur'ani ka karanta. To karanta shi haka ba tare da mushafi ba, misali mutun ya haddace wasu wurare a cikin Qur'ani, ko kuma ya haddace Qur'ani gaba ɗaya, zai iya yin tilawa ya karanta haka ba tare da alwala ba, to sai malaiki ta fa amruha aisar, wannan al'amarin shi yafi sauki ma, li'annahu la yasihu fi man'iha shay, domin babu wani nassi ma da ya inganta game da hana mutun ya karanta Al-Qur'ani da ka ba tare da alwala ba, ba wani nassi da ya hana. Wancan ma shine wanda aka yi takaddama, kaji shi ma inda aka warware matsalar, to ballanta da wannan dama shi yafi sauki. To sai wata matsala guda ɗaya da malam bai kawo ba, shi ainihin wato Dr. Mansur ya kawo ta, shine cikin abubuwan da suke warware alwala, shine warwarewar alwala da cin naman raƙumi. Kaga cikin nawaqidul wudu shi malam Abul Hasan Ash-Shadili bai kawo ba, shin cin naman raƙumi yana warwarewa ko baya warwarewa? An fahimta? Rashin warwarewar alwala da cin naman raƙumi, wannan shine mazhabul jumhur. Jumhurun malamai suna ganin dan ka ci naman raƙumi alwalarka tana nan, wanda daga cikin su akwai malikiya. An fahimta? Sai dai Imam Ahmad da Malam Ishaq bin Rahuya da Ibn al-Munzir da Ibn Khuzaima da wasu cikin malamai suna ganin cin naman raƙumi yana warware alwala, danye ne ko kuma dafaffe, kuma wannan shine fatawar Jabir bin Samura, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Muhammad ibn Ishaq da kuma Yahya bin Yahya da Imam Ahmad da Ibn al-Munzir da wasu daga cikin malamai, kuma wannan shine abinda Imam al-Baihaqi ya zaba cikin fatawoyin malamai da Ibn Hazm, Allah ta'ala ya musu rahama. Imam Shafi yake ta in sahal hadith qultu bi, yace in wannan hadisin na in mutun yace naman raqumi alwalasa ta warware, in ya inganta yace ni ma ita ce fatawa ta. An fahimta? Shi Imam Shafi yace in sahal hadith, in hadisin da yazo na maganar warwarewar alwala da cin naman raqumi ya inganta, to ni ma na faɗi haka, ni ma na ce alwala ta warware in cin naman raqumi. To kuma kaga sahal hadith, hadisi ya inganta hadithin Jabir bin Samura. Ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ana tawaddau min luhumil ibn, ya maikin Allah zamu iya cin zamu saki alwala mun cin naman raqumi? Qala na'am, manzon Allah yace kwarai kuwa. قال جابر بن سمره ya saki tambaya yace ana tawaddau min luhumil ganam, to kuma zamu sai mun yi alwala mun ci naman karamar dabba, tinkiya ko akuya? Qala in shi'ita, manzo Allah yace to wannan kuma sai in kaga dama, kaga dama ba sai ka saki alwala ba. A fahimta? Kaga wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi, da kuma hadisin Bara shi ma ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da cin naman raqumi. Qal, sai manzo Allah ya ce tawaddau min ha ku si alwala in kun ci naman raqumi. Wa su'ila aka kuma tambayar Annabi alluhumil ganam game da cin naman karamar dabba, fa qala, sai ya ce la tatawadda, ya ce wannan ba sai ka saki alwala ba. Shi ma wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi, da Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah, sannan sahahu al-Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahuya. Akwai hadisin Usayd bin Hudayr Allah ya ƙara masa yadda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawaddu min luhumil ibn, ku saki alwala in kun ci naman raqumi, wala tatawaddu min luhumil ganam, amma ba za ku saki alwala ba in kun ci naman karamar dabba, cinkiya ko akuya. Wannan shi ma Imam Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah duk sun ruwaito shi. Kala Ibn Khuzaima, lam ara khilafan bayna ulama'il hadith, yace ban ga wani sabani ba tsakanin malaman hadisi, anna hadha al-khabar sahihun, cewa wannan hadisin ingantacce ne, min haythu naqal li'adalati naqilihi, saboda wanda suka ruwaito shi adalai ne mutanen kirki, da haka hadisi ne ingantacce. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi rahimahullah, yace wa hadha al-madhhab aqwa dalilan, yace wannan madhhabar ta in an ci naman raqumi alwala ta kare sai an sake, wannan madhhabar ta fi karfi ta fuskar dalili. Wa in kana al-jumhur ala khilafi, ko da yake mafi yawan malamai sun tafi akan sabanin wannan ra'ayin, sun tafi akan cewa cin naman raqumi baya warware alwala, amma Imam an-Nawawi yace ta fuskar karfin hujja da dalili, madhhabar da suka ce in an ci naman raqumi alwala ta warware, to wannan madhhabar ta fi karfi. Wa antasara lahu shaykhul islam ibnu taymiya wa bihi qala ash-shawkhani, kuma wannan shine ra'ayin shaykhul islam ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa nasa, da kuma malam shaukani wannan shine ra'ayinsa a cikin nail al-awtar. Sai malam yace wataƙila me yasa to shi naman raqumi aka ce a canja alwala, amma naman sauran dabbobi kanana aka ce ba sai an canja alwala ba. Ibn al-Qayyim rahimahullah ya faɗi wani azanci, yace la'alla wannan ne dalili, amma ba lalle bane, amma la'alla wannan zai iya zama dalilin da yasa aka ce an ci naman raqumi a saki alwala. Yace ka san shi raqumi wato yayi fice da ruko, yayi fice da me? Yace ma'rufatun bil hikidi ash-shadid, ruko mai tsanani ne da shi raqumi. Wa idmaril kayd, da kuma boye makida da makirci da yake so yawa mutum, in mutum yayi masa ya kullace shi, to yana nan yana boye wani makirci da wata makida da yake so yawa mutum, liman azaha, ga duk wanda ya taba cutar da shi. Wal hirsu ala lintiqam, sannan dabba ce mai kwadayin daukan fansa ko da yaushe an yi mata ba daidai ba. Walau talatul mudda, ko da zamani yayi tsawo. Wal insan, shi kuma mutum, yaksibu tab'ahu mimma yatagazzabi, yana tasirantuwa da dabi'ar abin da yake ci. Abubuwan da kake ci suna yin tasiri wajen canja dabi'ar jikinka. To sai zaman to ba ka da nama sai naman raqumi. Kana yawan cin naman raqumi, to kaga akwai matsala. Shi kaji irin yanda yake, baya mantawa ga duk wanda ya bata masa. Yana riƙewa kuma ruko mai tsanani, sannan yana boye makida, ba zai iya nuna kaman ba zai rama ba ga duk wanda ya cutar da shi, sannan ko da yaushe yana kwadayin ya samu dama ya rama abin da aka yi masa komai tsawon zamani. To dan adam kuma yaksibu tab'ahu, yana dan tsururuta dabi'unsa ne mimma ya tagazzabi, da abin da yake ci. Dan haka fi shari'al wudu, wai shi sa aka shar'anta saki alwala liman akala lahamuha, ga wanda ya ci naman wato lahamuha, naman raqumi, li izalati ma qad yansha'u anhu, saboda ya gusar da abin da zai iya tofuwa a jikinsa, min al-hikidi wa dagina, na irin wannan rukon da kuma kiyayya da keta. Wal wajibu, amma abin da yafi zama wajibi, at-taslimu fil ahkami ash-shar'iyya kulliha lillah, sallama wa hukuncen hukuncen shari'ar musulunci gaba ɗayan su ga Allah. Wa in lam tu'ra fil hikma, koda ba a san meye hikima ba, wannan kawai wai daga cikin wato ka san malamai wani lokaci in aka tumbatsa kuma sai a shiga sakace sakace da ainin zakule zakule, wai cikin hikimomin da ake ganin zai iya yiwuwa, ko dan wannan ne aka ce in an ci naman raqumi a saki alwala ba lalle ya zama shine dalili ba, amma dai zai iya zama kuma yana daga cikin hikimomin. Amma ko an faɗi hikima ko ba a faɗi hikima ba, ka gane tunda nassi ya tabbata cewa a saki alwala in an ci naman raqumi, to kawai in ka ci naman raqumi ka saki alwala. To naman ne kawai mai matsala, ko kuma sauran sassan jikinsa? To wanda ya ci zuciyar raqumi fa, ko wanda ya ci hantar raqumi, ko wanda ya ci kitsen raqumi, ko wanda ya ci karfatar raqumi, ko wanda ya ci tozar raqumi, ko wanda aka dan yi farfesu shi kawai miyar raqumin ya sha, to shi wa faqila la yantaqidu bihal wudu. Wani kaulin wasu malaman suka ce wannan duk dan mutun yayi wannan naman ne kawai nasu yazo a kansa, amma sauran abubuwa ka ci kayan cikin raqumi wannan baya cikin wanda zai warware ma alwala. Aka yi farfesun ka sha miyar koroman wannan baya cikin abin da zai warware wa mutum alwala. Li'anna an-nass jaa fi al-lahm faqad, domin nassi yazo akan naman ne kawai, warrajihu zancan da ya furin jaye annaha tanqudu alwala la tawarware fa inna lisman laham domin sunan nama yatanawalu jami'a ajza'il haywan ya kunshi gaba daya sassan jikin dabba duk ana kiran salaham da haka wasu malaman suna ganin duk abin da kace a jikin sa ka ci raƙumi yawa zai kawo maka wannan maganar an fahimta yace kama anna taharimal khinzir kaman yanda harancin alade yatanawalu jumlatahu ya kunshi gaba dayan aladan kama na qadal wudu'u hahuna kaman yanda anan ma alwala za ta warware ga duk wani bangare na jikin raqumi da aka ci wallahu a'lam an fahimta to sai dai akwai wata fatawa ta al-lajnati ad-da'ima lil-buhuth al-ilmiyya wal-ifta wata cibiya ce ko wata abin nan ce lajina ce wadda take abinda ya shafi fatawoyi a kasar Saudiya su kan sun ba da fatawa da rashin warwarewar alwala sai inna ma aka ci an fahimta waccan lajina suka ce ai kawai abinda ke warware alwalan naman amma gairuhu min al-alban amma wani domin kaga in ka dauki waccan wanda suka ce duk komai a jikin raqumi kace to alwala ta warware hannunan sa in ka sha har wannan cikui din da ake yin kace cikui din raqumi to sai ka saki alwala dan shi ma daga cikin raqumin yake shi yasa suka ce su kuma wannan lajnatul wato al-lajnatu ad-da'ima lil-buhuth al-ilmiyya wal-ifta su kuma sai suka ce a'a naman ne kawai in an ci alwala ta warware amma wani naman daga cikin nonan da kitsan da kayan cikin da wani wannan baya warware alwala saboda hadisi ingantacce ya nassanta nama ne kawai ba banda wanin sa wallahu a'lam ban san wace ce mazhabaka ba kai fasulun bi mujibatil ghusl an bayyana wannan tafsilin da malamai suka yi to sai malai yace ga wani fasali shi kuma fi mujibatil ghusli a cikin abubuwan da ke wajabta wanka wa mujibatul ghusli arba'a abubuwan da suke sa wanka ya wajaba akan mutum hudu ne inqida'u damil hayd yanke wajinin haila wa damin nifas da jinin biki amma game da jinin haila saboda hadisin da ya tabbata daga ummul mu'minin as-siddiqatu binti as-siddiq radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa fatima binti abi hubaysh Allah ya kara mata yadda yace idza aqbalatil haidatu fada'i as-salah wa idza adbarat faghtasili wa salli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fatima binti abi hubaysh bin abdul muttalib bin asad bin abdul uzza tana daga cikin mata yanda allati tastahidu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam matan da suke fama da jinin istihada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace mata idan jinin hailaki yazo ki daina sallah idan ya juya baya ya tafi ki wanka ki ci gaba da sallah hadisin muttafaqun alai sannan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam al-bukhari da yake ta alaysa ihda kunna idha hadar lam tusalli wa lam tasum qulna na'am baku ga daya daga cikin ku idan tana haila bata sallah ba kuma bata azumi sai suka ce eh haka ne to da kaga da wannan nassoshin muka gane ashe daga cikin abubuwan da ke wajabta sallah wajabta wanka akwai dauke wajinin haila wa amma nifas amma game da jinin biki faqadin aqdal ijma wato ijma'in malamai ya kullu ala annahu kal haid akan cewa shi jinin nifasi kamar jinin haila yake malamai sun yi ijma'i akan haka wa thabatat tasmiyatuhu bil haid kuma ya ma tabbata shi ma ana ce masa jinin haila anin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kira jinin haihuwa jinin nifasi da jinin haila da haila wal maut da mutuwa mutuwa ita ma tana wajabta wanka an bayyana sai dai akan rayayyu al-hadirin waɗanda suka halarci wankan gawar to su kuma ala wajhil kifaya farilla ce ta kifaya ba lalle bane wa hadha shine wannan mazhabu jumhur ahli al-ilm wannan shine mazhabun jumhurun malamai hatta hakan nawawi fihi al-ijma fa ta'aqqabahu al-hafiz ibn hajar bi anna fihi khilafan mashhuran 'inda al-malikiyya amma imja wasu malaman sun ce wankan gawa ko wankan mamaci wajibi ne Imam an-Nawawi yace malamai sun yi ijma'i ma akan haka Al-Hafiz Ibn Hajar amma yayi ta'aqqubi akan wannan magana ta Imam Nawawi, yace lalle akwai sabani mashhuri akan wannan mas'ala hatta a wajen Malikiya. In ka koma Al-Majmu nasa da Fathul Bari zaka samu cikakken bayani. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan hadisai guda biyu ingantattu, umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo a cikin su, wajara alaihi amalul muslimina, kuma aikin musulmi ya gudana akan cewa idan mutun ya mutu sai an yi masa wanka, sai dai kawai an togace shahidul ma'araka, wato wanda ya mutu a shahada a wajen yaki shi an togace shi banda shi, shi wannan ba za a yi masa wanka ba, saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Jabir ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku yi musu wanka, fa inna kullu jurhin, domin kowane rauni da mujahidi wanda ya mutu a shahada ya samu, a kullu damin, ko kowane jini, ya fuhu miskan yawmal qiyama, zai dinga tashin kamshin almiski ranar alqiyama. Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin. Akwai hadisin Ummu Adiya, wa fiha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam laha walin niswatil lati yaghsilna ibnata, wato a cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Ummu Adiya da kuma sauran matan da suke taimaka mata wajen yi wa ƴarsa Zainab wanka, yace igsilnaha thalathan aw khamsan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mata wanka sau uku ko sau biyar, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Da kuma fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutumin nan da yayi harama da aikin haji, kuma ya fado daga kan abar hawarsa taguwarsa wuyarsa ya kare ya mutu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi masa wanka bi ma'in wa sidrin, igsiluhu, kaga umarni ne ku yi masa wanka bi ma'in da ruwa wa sidrin da magariya, wannan sai ya nuna wankan mamaci wajibi. An fahimta, yana cikin abubuwan da ke wajabta wanka bayan jinin haila da jinin biki, to ainihin wato mutuwa, in mutum ya mutu shi ma sai an mai wanka. To kuma na hudun shine janaba. Wal janabatu qisma wa hiya naw'an, mala yace ita kuma janaba nau'i biyu ce, khurujul mani, fitar mani, al muqarin lil ladhati, wanda ya hadu tare da jin dadi, al mu'tadatu, kuma jin dadin na al'ada, min ar-rajul, daga namiji, aw al mar'ati, ko mace, fi naumin, a cikin bacci, aw yaqazatin, ko a farke, bi fathil qaf, da yuwa qafin din fataha, yaqaza, yaqaza bi fathil qaf, diddun naum, wanda yaqaza din shine diddun naum, kishiyar bacci, farke kenan. Wa qad yajibu al ghusl, wanka yana wajaba li khurujihi, da fitar shi wannan mani, min gairi muqaranatil ladhati, ba tare da haduwa da jin dadin ba, ma'ana ba sharadi bane sai sun hadu tare da jin dadin, ko da mutun zai ji dadin daga baya kuma sai mani ya fita, daddai mani ya fita, tana iyawa a lokacin ya ji dadi kuma mani ya biyo baya, kaga an samu muqarana kenan. Kuma zai iya zama wankan ya zama wajibi akan mutun tare da cewa mani ya fito daban, kuma lokacin da aka ji dadin kuma ya daban, ma'ana an ji dadin amma mani ba lokacin ya fito ba sai daga baya. Mithlu an yu jami'a, sai ya bada misali, yace misali kamar mutun ya sadu da iyalinsa, fayaltadha, ya ji dadi, walam yunzil, amma bai yi inzali ba, ma'ana bai fitar da mani ba, thumma yakhruju minhu almani, sannan daga baya sai kuma mani ya fito masa, qabala an yaghtasila, kafin yayi wanka, ya sadu da iyalin har ya gama mani bai fito ba, kuma bayan ya gama saduwa da iyalin nasa, daga baya kafin yayi wanka kuma sai ga mani ya zo. Wa majibu hashafatil baligi, da kuma buyan hashafa baligi, me hashafa din sai ce, wa hiya ra'su dhakar, shine kan zakarin mutum, aw magibu mithliha, ko kuma buyan wani abu mai kama da shi a zakarin, mimma qatu'iha, daga irin yankan, ya zamanto har irin yankan da yankan da aka yi wa shayin mutum, to shi ma yana da irin wannan yankan, fi farji adamiyin, wannan abun ya buya a cikin farjin dan adam, aw gairihi, ko wanin sa, unsa, na mace, au zakarin, ko namiji, hayyin, rayayye, au mayyitin, ko matacce, wa illam yunzil, ko da ba a samu inzali ba, ko da mani bai fita ba. Anan akwai mas'aloli ne guda uku. Daya daga ciki shine fitar mani daga namiji ko mace da sha'awa a cikin bacci ko ido biyu. Wannan shine mas'ala ta farko. Mutum ya fitar da mani namiji ko mace kuma da sha'awa ko ido biyu ko kuma a cikin bacci. Na biyu, mas'ala ta biyu, fitar mani bayan an gama jima'i tare da samun tazara da jinkiri tsakani. Akwai wannan mas'ala da ita ma, mani ya wato an mutum yayi jima'i ya gama, sannan bayan an dan samu lokaci kuma sai mani ya fito, sannan mas'ala ta uku shine mutun yayi jima'i ba tare da kwata-kwata ya fitar da mani ba. Mas'ala ta farko shine fitar da mani daga namiji ko mace da sha'awa a cikin bacci ko ido biyu. To nan guri ne da malamai suka yi ijima'i cewa wanka yana wajaba irin wannan gurin. Mutum ya fitar da mani namiji ko mace da sha'awa a bacci ko ido biyu, wannan malamai sun yi ittifaki sun hadu akan cewa wanka ya wajaba, kamar yadda Imam Nawawi ya hakaito wannan ijima'i din a cikin majmu' dinsa. Sannan ka koma Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ta Ibn Rushd, shi ma ya kawo wannan. Illa ma ruwiya an Ibrahim an-Nakhai in sahha dhalika anhu, sai dai fa abinda aka ruwaito daga Ibrahim an-Nakhai idan magana ta tabbata zuwa gare shi, wanda Imam Shawkani yana cewa ni bana tsammanin wannan magana ta tabbata, wannan ruwaya ta tabbata ainihin wato daga zuwa ga Ibrahim an-Nakhai. Amma da za a ce wannan ruwaya ta inganta, to da wannan magana tasa ta saba wa ijma'in waɗanda suka gabace shi cikin musulmi da kuma waɗanda suka biyo bayansa. Inda za a ce ainihin wato wannan magana ta Ibrahim an-Nakhai ta inganta da ya saba wa ra'ayin jumhur a can, to da wannan magana tasa sai zama ta saba wa ra'ayin jumhurin malamai waɗanda suka gabace shi da kuma waɗanda suka biyo bayansa. Wato shi a wajen Imam Ibrahim an-Nakhai yana ganin ba sai da sha'awa ba, indai an fitar da mani namiji ko mace a ido biyu ko a bacci babu sharadin sha'awa shi a wajensa. Shi ne ake cewa in wannan ruwayar ta inganta zuwa gare shi, to ya saba ra'ayin ainihin ijma'in da malamai suka yi. Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya faɗa wa sayyidina Ali, yace idza fadakhta al-ma faghtasil, wa fi lafzin idza hazabta wala yakun bi hadhihi sifa illa idza kharaja bi shahwa, ai idan ka fitar da mani to kai wanka. Wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi, Abu Daud, Imam An-Nasa'i, asalin hadisin yana cikin Sahihain. Sannan akwai ruwayar idza hazabta, idan ka tsattar da mani ka fitar da shi to kai wanka. Shi kuma mani baya kasancewa ya fitar da irin wannan tsattuwar da ƙarfi illa idza kharaja bi shahawatin, sai in ya fita da sha'awa, kamar yanda Allah ta'ala ya ce khuliqa min ma'in dafiq, shi indai mani zai fita to yana ruwa ne wanda yake dafiq, mai tunkudowa da ƙarfi. Akwai hadisin Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda, tace Ummu Sulaimin matar Abi Talha ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ba wannan mashhurin hadisi mun sha karanta shi, tace ya ma'aikin Allah, inna Allah la yastahi min al-haq fa hal 'ala al-mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat, shin mace za ta yi wanka in ta yi mafarki? Qala na'am idza ra'atil ma, manzo Allah ce kwarai za ta yi idan ta ga ta fitar da mani. Akwai hadithin ummul mu'minin Aisha, Allah ya kara mata yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da mutumin da ya ji danshi a jikinsa amma bai iya tuna yaushe ya mafarki ba, ya ji danshi a jikin kayansa na mani amma yayi shiru ya rasa yaushe mani ya fito bai sani ba, da aka tambaye manzo Allah fa qala yaghtasil, manzo Allah ce zai yi wanka. Wa anar rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidu al-balal, sannan an tambaye manzon Allah game da mutumin da yara annahu qad ihtalam, yayi mafarki a cikin baccin sa, wa la yajidu al-balal, amma da ya tashi bai ji wani danshi ba, alamar ba abin da ya fito a jikin sa. Fa qala la ghusla alai, manzon Allah ce babu wani wanka a kansa, ba zai wanka ba tunda yayi mafarki amma bai fitar da komai ba, ba zai wanka ba. Wannan hadisin shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Imam Abu Daud. Waɗannan hadisan guda biyu sai suka yi nuni akan cewa ba sharadi bane wajen wajibcin wanka idan mutum yayi mafarki an ya kharuja bi shahawatin, sai in maniyin ya fito da sha'awa wata da fukin, sai in kuma maniyin ya fito yana tunkudo juna. Bal idara almaniyya ala thawbi, kawai idan mutum ya ga mani a tufafinsa wajibul ghusl, kawai wanka ya wajaba. Shi Ibrahim an-Nakhai in ban manta ba afuwan na dai kuskure a can baya, shi yana ganin sharadi ne sai da sha'awa, sai ya tunkudo juna, an samu ba haka ba to shi a wajensa wanka bai wajaba ba. Wa illa fala ghusla alayhi wa in dhakara al-ihtilam, ko da mutum ya tuna da yayi mafarkin indai ba abin da ya fito a jikinsa ba zai wanka ba. Mas'ala ta farko kenan, dan haka mas'ala ta farko shine idan mutum ya fitar da mani namiji ko mace da sha'awa a ido biyu ko a bacci wanka ya waje ba. Mas'ala ta biyu, fitar da mani ba tare da sha'awa ba, ba tare da kuma manin yana tunkudo junansa ba, sai dai bayan an gama jima'i ne, bayan mutum ya gama saduwa da iyali, hakan ya faru. Shi ma anan yaji bulgusul, suka ce wanka ya waje ba, saboda fadin Allah ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, fadinsa subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabil. Da kuma hadithin Abi Sa'id al-Khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta innamal ma'u min al-ma' ay wal muradu anna lightisal bil-ma' wanka da ruwa yajibu yana wajaba idza anzala al-ma' idan mutun ya fitar da ruwa wa huwa al-mani shine mani wa yasduqu alayhi hadha wa in kana ma'a tarahi wannan hadisin zai iya gaskata akan mutun koda ya an samu jinkiri in dai ya fitar da mani nan kawai wanka ya wajaba lakin idza kana qad ightasala li janabati sai dai suka ce idan ya riga yayi wankan ya yi wankan janabarsa tsab thumma kharaja minhu al-mani attabi'u li jima'ihi al-awwal an fahimta sai kuma mani ya sake biyowa wanda ya fito ne sanadiyar wancan jima'in nasa na farko ba zai sake wanka ba mutum ne ya sadu da iyalinsa har yayi wanka kuma sai mani ba wani tunani ba wani abu ya sake yi ba sai kuma wannan mani yaji ya sake kwararowa daga jikinsa na waccan saduwar da yayi ta farko to ba zai sake wanka ba kawai zuwa zai yi tsarki shikenan sai mas'ala ta ƙarshe shine mutumin da yayi jima'in ma bai fitar da maniyin ba kwata-kwata wannan shi ma yana wajabta wanka aidan saboda hadisin idzal taqal khitanani hadisin Abi Huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي دم تمن دي يكسن تي إيالنسا توزي وانكايا وجب أكنسا كودا بفتد دمانيبا دكما حديث عائشة الله كارمتي دوانا حديث حديث نمتفق علي دكما حديث أم المؤمنين عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن ياتن بيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يجامع يتي أن الرجل يجامع أهلا yace ya maikin Allah ina hukuncin mutumin da ya sadu da iyalinsa thumma yakasilu sannan sai ya ji kasala kafin ya fitar da mani yaje ya ji kasala ba zai iya ba hal alaihimul gus alaihima gusulun shin da shi da matar da sai sun yi wanka wa Aisha tujalisa lokacin da mai tambayar yake tambayar na Aisha tana zaune fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce inni la afalu zalika ana wa hadhihi thumma nagtasil yace ina yin irin wannan da ni da wannan ya nuna na Aisha yace kuma sannan mu je mu wanka kaga wanka ya wajaba ko bai wajaba ba ya wajaba wannan hadithin shi ma Imam Muslim ya fitar da shi Imam Nawawi yake cewa hadha la khilafa fihi al-yawm wa qad kana fihi khilaf wa qad kana fihi khilafun li ba'd as-sahaba wa man ba'dahum thumma aqada al-ijma' ala ma dhakarnahu da haka wannan shine sai mu tashi itimam mujibatul ghusl abubuwan da suke wajabta wanka akwai kuma maganar musulunta kafiri wanda shi ma nan malam bai kawo shi ba wanda shine na biyar shi ma akwai maganganun malamai a kansa inda lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai mu dora satin da sati mai zuwa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana na'am to ai duk gaba ɗaya wannan ai duk magana da ake dai fitar da abin ake magana na'am da dabbobi yayi dai yana ciki ai shine ma'ana in dai hashafa wannan ra'sul zakar din ya buya a cikin farji ko na mutum ko na dabba duk shi ma wankan ya wajaba ko da in mutum yayi laifi ya aikata wannan laifin daban kuma wajibcin wankan shi kuma yana nan daban ina fata an fahimta wajen can da shi Abul Hasan Ash-Shadhili yake cewa aw magibu mithliha mimma qatu'iha fi farji adamiyyin aw ghayrihi untha aw zakarin hayyin aw mayyitin wa illam yunzil yana nuna ta kowace irin hanya in dai ainihin wato zakarin mutun ya buya a cikin farjin ko mutun ko dabba rayayye ko matacce ba la'akari da ya za a in dabba ce ina hukuncin ba hukuncin saduwa ko ainihin wato amfani da dabba ko ba shi ake magana ba ana magana akan wajibcin wankan da kasantuwar janaba ta kama mutum in dai hakan ta faru a kansa ina fata an gane wallahu ta'ala ala